Exclusive to
Oh,
Zambia.
Yawa kai kudin gure kwato kasan CSTC ya ce producer dai.